sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Lahadi, wanda ta yi daidai da 14 ga watan Nuwamba shekara ta 2021, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Kwalandiya ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ajiya abinda muke tafi da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Shugabannin kasashen duniya sun yaba da sabuwar jijiyoyin sauyin yanayi da kasashe kusan 200 suka rattaba hannu a yammacin jiya Asabar. Fadar White House ta yi watsi da hasashen da ake gabanin taron kola ta yanar gizo tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping. Haka kuma aji cewa dan marigayi Muhammad Gaddafi na Libya ya bayyana a karan farko kusan cikin shekaru 10 a yau Lahadi don yin rajista a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben watan Disamba.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji cewar wani sabon hari da 'yan ta'adda suka kai ya yi muni a jihar Borno.
Sun samu nasarar hallaka 'yan ta'addan ISWAP bayan fafatawa mai tsawo da 'yan ta'addan.
Baya ga ayyukan ta'addanci, sai kuma cututtuka da ke hallaka jama'a da dama.
Tabbata daga wannan shugan hanya ya haddasa wani matsala ko bai haddasa ba, ko yana tare da jan'uwan shi.
Muna kuma tafe da wasu rahotanni. Bayan nan sai mu kawo muku shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukkan mu a kai gajin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Shugabannin kasashen duniya sun yaba da sabuwar jijiyoyin sauyin yanayi da kasashe kusan 200 suka rattaba hannu a yammacin jiya Asabar domin gaggauta daukar matakin shawo kan matsalar sauyin yanayi a daidai lokacin da aka kammala taron makonni biyu na COP26 a birnin Glasgow na kasar Scotland. Kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar sauyin yanayi na Glasgow sun yi alƙawarin ci gaba da aiki don takaita ɗumamar yanayi da bai wuce digiri 1.5 ba sama da matakin masana'antu ba, wanda aka fara sa gaba a taron sauyin yanayi a birnin Paris a shekarar 2015. Yayin da aka kammala shawarwarin ajiya Asabar, sai dai kasashen India da China sun dage kan yin watsi da ƙudurin kawar da amfani da gawayi da sauran makamashi masu gurɓata muhalli. Canji ne mai kyau, amma mai muhimmanci, wanda ya sa shugaban taron ransa ya ɓaci. Fadar White House ta yi watsi da hasashen da ake yi gabanin taron ƙoli na yanar gizo tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping. Sakatariyar labaran Fadar White House Jen Psaki ta ce ganawar da za a yi da yamma a lokacin Washington za ta mayar da hankali ne kan gudanar da sharuɗan takara tsakanin abokan hamayyar biyu, amma da wuya a kawo ƙarshen bambance-bambancen. Jen Psaki a cikin wata sanarwa da ta fitar ranar Juma'a ta ce shugabannin biyu za su tattauna kan yadda za a gudanar da gasa cikin gaskiya da riƙon amana tsakanin ƙasashen biyu da kuma hanyoyin aiki tare a inda muryarmu ta daidaita. Jen Psaki ta ce baki ɗaya shugaba Biden zai bayyana manufofin Amurka da abubuwan da suka sa a gaba, ya kuma bayyana ƙarar gaskiya game da damuwarmu da China, in ji Psaki yayin da take magana kan Beijing. Amurka na kallon ƙasar China a matsayin babbar abokiyar hamayyarta, inda Beijing ke neman bunƙasa ƙarfin soja da tattalin arziki a duniya. Sai dai gabanin taron kalaman ɓangarorin biyu sun yi laushi. Dan marigayi Muhammad Gaddafi na Libya ya bayyana a karan farko kusan cikin shekaru 10 a yau Lahadi don yin rajista a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben watan Disamba da ke shirin taimakawa kawo ƙarshen ruɗani da akwa shekaru ana yi tun bayan hambarar da mahaifinsa. Saif al-Islam al-Gaddafi, mai shekaru 49, ya bayyana a cikin wani faifan bidiyo na hukumar zabe sanye da riga mai launin ruwan kasa da rawani kuma da gemu mai launin toka da gilashi yana sanya hannu akan takardu a cibiyar zabe a garin Sabha dake kudancin kasar. Gaddafi yana ɗaya daga cikin fitattun mutane ko masu yawan cece-kuce waɗanda ake sa ran za su tsaya takarar shugaban kasa. Jerin sunayen da aka hada da komandojin sojan gabashin kasar Khalifa Haftar da Prime Minister Abdulhamid Aldebar da kuma kakakin majalisar dokokin kasar Agul Sali. Duk da haka yayin da sunansa na ɗaya daga cikin fitattun mutane a Libya kuma ko da yake ya taɓa taka rawar gani wajen tsara manufofi kafin rikicin da kungiyar NATO ta mara wa baya a shekarar 2011 wanda ya ruguza gwamnatin iyalinsa da ƙyar aka gansa cikin shekaru 10.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun ku kai ga jin kashi na biyu, bari mu fara muku da rahotonmu na farko. A wata sanarwa da shalkwatar sojin Najeriya ta fitar wanda ke bayyanar da irin barna da 'yan kungiyar 'yan ta'adda ke ci gaba da yi wa rundunar tsaron kasar. Kungiyar dai ta kai wani hari na baya-bayan nan ne a kudancin jihar Borno. Wakilinmu a fannin tsaro daga shalkwatar tsaron Najeriya, Hassan Maina Kaina, ya yi komuna da ƙarin bayani.
Dai General Zarma Zirkushu, wanda shine komandan rundunar aiki da cikawa ta 28 a garin Chibok, ya rasa ransa ne akan hanyarsu na kai ɗauki zuwa askar Uba, biyo bayan wani farmakin da 'yan ta'addan ISWAP suka kai garin, kamar yadda Major Shaibu Umar na sashen labaru a hedikwatar sojan Najeriya ke mun karin bayani a madadin babban daraktan sashen General Onyema Nwachukwu.
Mun yi rashin wani babban hasa, wato Brigadier General Zarma Zirkushu da sojoji uku, bayan sun nuna jajircewa ta hanyar kai gudunmawa ga dakarun da kuma rike ainihin wannan sansani namu. Tuni dai aka sanar da iyalan dakarun, haka kuma ya yi kira ga dakarunmu da ke fagen daga da su kara himma wajen gamawa da sauran 'yan ta'addan cikin hanzari.
Tun dai da farko sojojin Najeriya sun lallasa goman 'yan ta'addan waɗanda suka kai farmaki a babban sansanin sojan Najeriya da ke Askira, kamar yadda Major Umar ke ci gaba da bayani.
Dakarunmu na rundunar to operation haɗin kai sun samu nasarar hallaka 'yan ta'addan ISWAP bayan fafatawa mai tsawo da 'yan ta'addan dakarun tare da haɗin gwiwar dakarun sojin sama na operation haɗin kai. Sun yi amfani da jirage kirar Ajet 5, A-29U da Dragon Combat, inda suka kai hari da kuma hallakar da motoci masu ɗauke da bindigogi na 'yan ta'addan tare da mota mai sulke ɗaya.
Masanin tsaro Major Muhammad Bashir Shaibu Galma ya ce abin alhini ne rashin wannan babban komanda mai mukamin general, amma duk da haka sojojin sun yi rawar gani.
Da yawa cikinsu suna da sanayyan aikin tactics din soja, to sukan shirya irin wannan group da ake kira kamar cut-off, ya tsaya a nan baya ko dan ya tare wanda suke gudu ko kuma wanda ya tare wanda za su kawo agaji, domin sun tabbatar in suka shiga wannan wurin za a samu sani suna nan, za a karo abin da ake kira reinforcement. Allah ya sa abin da zai faru ga wayannan ga wannan Hafsa da shi da sojoji shi, amma abun bane anan shine sojojin nan wanda suka kawo hari nan kaya sun yi kokari abin ya ba musu ne.
Muna kuma da hada wannan rahoto ne muke samun rahoton cewar dakarun na operation haɗin kai sun tambauna 'yan ta'addan kuma sun hallaka goma 'yan ta'addan tare da lalata ilahirin kayan fadansu a wani abu na mai kama da daukar fansar kisan General Zurkushu. Zuwa yau da rana dakarun Najeriya sun tsinci gawawwakin mayakan na ISWAP guda 37 a inda aka yi wannan gumurzu, kuma an cafke komandan na Boko Haram da ya jagoranci kai wannan farmaki da ransa ko da ke ya cika daga bisani yayin da ake kokarin masa magani. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Dan marigayi Muhammad Gaddafi na Libya ya bayyana a karan farko kusan cikin shekaru 10 a yau Lahadi dan yin rajista a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben watan Disamba da ke shirin taimakawa kawo ƙarshen rudani da akwai shekaru ana yi tun bayan hambarar da mahaifinsa. Saif Islam Al-Gaddafi, mai shekaru 49, ya bayyana a cikin wani faifan bidiyo na hukumar zabe sanye da riga mai launin ruwan kasa da rawani kuma da gemu mai launin toka da gilashi yana sanya hannu akan takardu a cibiyar zabe a garin Sabha dake kudancin kasar. Gaddafi yana ɗaya daga cikin fitattun mutane ko masu yawan cece-kuce waɗanda ake sa ran za su tsaya takarar shugaban kasa. Jerin sunayen da aka hada da komandojin sojan gabashin kasar Khalifa Haftar da Prime Minister Abdulhamid Aldebar da kuma kakakin majalisar dokokin kasar Agul Sali. Duk da haka yayin da sunansa na ɗaya daga cikin fitattun mutane a Libya kuma ko da yake ya taɓa taka rawar gani wajen tsara manufofi kafin rikicin da kungiyar NATO ta marawa baya a shekarar 2011 wanda ya ruguza gwamnatin iyalinsa da kyar aka gansa cikin shekaru goma. Daga ƙarshe hukumi a Pakistan sun ce wani farmakin yaƙi da ta'addanci da bawambai ya kashe jami'an tsaro aƙalla biyar tare da jikkata wasu mutane bakwai. Waɗanda suka jikkata lamarin ya faru ne a jiya Asabar a kudu maso yammacin Balochistan a arewa da yammacin lardin Khyber Pakhtunkhwa. Bangaren yaɗa labarai na rundunar ya bayyana cewa jami'an tsaron sun gudanar da wani samamai a garin Tubat na Balochistan bisa la'akarin kasancewar 'yan ta'adda da ke goyon bayan ƙasashen waje a can. Rikicin da ya biyo baya ya yi sanadiyar mutuwar sojoji biyu tare da yi wa 'yan ta'addan asara mai yawa. An kashe wani sojan a wani al'amari mai alaƙa da shi a yayin da bom ɗin da 'yan ta'adda suka dasa ya tashi a kan hanyar da fararen hula ke bi a cewar sanarwar. Da safe yau ne wani bom ya tashi a gefen hanya a wajen kwata babban birnin ƙasar Balochistan ya raunata aƙalla jami'an 'yan sanda guda da fararen hula shida da suka haɗa da mata.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga sauran rahotanni da muke tafa da su. Baya ga sanarwar da shalkwatar sojin Najeriya ta fitar na irin ta'addanci da 'yan kungiyar ISWAP suka yi wa jami'anta, abokin aikinmu a birnin Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya jiyo muna halin da ake ciki a yankin da aka yi barin wuta tsakanin sojoji da 'yan ta'adda. Ga kuma karin bayani a wannan rahoton.
Jakadun sojin Najeriya shirin arewa maso gabashin Najeriya da ake kira Operation Haɗin Kai su kaddamar da wani hare-hare a garin Askira Uba wanda aka ce sun kashe mayakan Boko Haram da dama wanda kuma ke makwabta da garin Chibok inda aka sace mata makarantar na garin Chibok wanda aka ce har an kashe babban soja guda mai mukamin Brigadier General Zalma Zarkusu kuma wasu sojojin guda uku wanda ba bayyana ko su wane ne ba. Wannan hari da ya biyo bayan kwantar ona da mayakan su ISWAP suka ma sojojin Najeriya bayan sojojin Najeriya sun kace da dama daga cikinsu kamar yadda sojojin Najeriya suka ambata. An dai kwana lugudun ta tsakanin sojojin Najeriya da kuma na 'yan kungiyar na ISWA wanda suka ce sun zo da makamai daban-daban da dama don tunkarar sojojin Najeriya kamar yadda Brigadier General Wangima Nwachukwu ya shirya manema labarai a yawon sanarwa da yake ta kafafen yaɗa labaran. Sai dai mazauna garin Askira da damansu sun fice sun bar garin Askira sakamakon barin wuta da aka kwana ana yi wanda sai a yau Lahadi damansu ke komawa wannan gari. Ga dai wasu daga cikin su abin da suke shaida mun. Yanzu kun bar cikin garin Askira kenan?
Garin da akwai wasu gidajen da su kona kaɗan kamar waje biyu na sojoji suke din nan akwai gida waje sau biyu biyu ban gajiya da aka ce sun kona da akwai wani gida kuma kona sarki ne kona kusa da wajen gudun Alhaji Gona Askira wani gida kusa da shi tsohon bankin nan shi ma an kona gidan. To sannan kuma akwai a cikin gari akwai wani truck wanda ya kawo gravel na AKA suka kona mota. To a gari kona wannan mota sai a shafi shaguna kusa da shi da jagunan nan gaba ɗaya su ma.
Mutane ba da aka kashe?
so faɗi a cikin gari ba wanda civilian da aka kashe. To sai kuma akwai sojoji wanda suka fito daga Chibok, wani babban soja ne yana zuwa da fito daga Chibok za su su tuni da askari din nan. To a gaba da police soja kadan akwai dan gada da gurba gurba din nan. To a sai suna ciki sun buye a wajen. To sojan wannan babban sojan ba sai ba da yaransa su wallahi sai suka bude musu da kai suka kashe.
Wasu mazauna garin askari kenan da ke koma a garin nasu sakamakon lugudan wuta ta kwana ana yi tsakanin jami'an sojan Najeriya da kuma 'yan kungiyar na ISWA Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Daga batun tsaro sai kuma mu duba na kiwon lafiya. Hukumomi a jamhuriyar Niger sun tabbatar da irin shirye-shirye da suka sa a gaba don yakar sha da fataucin miyagun kwayoyi. Wanda suka ce hakan na maida kasar baya a fannoni daban-daban. Wakilinmu Haruna Mamman Bako ya koma na ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar 'yan sanda mai kula da yaƙi da miyagun fataucin kwayoyi masu fitar da mutane daga cikin hayyacinsu a ƙarƙashin ma'aikatarsu ta Ikritis ta gundumar Dogon Duci da ke cikin jihar Doso mai iyaka da birnin Kwandi ta sarbe wani lodin kwaya da an ka nufi soka shi a cikin ƙaramar hukumar ɗan katsari da ke kan hanya zuwa babban birnin Yamai. A lokacin gudanar da gwajin kwayar ga hukumomin wannan gundumar na Bariki da na gargajiya, Ife Abdulaziz Mummuni wakilin Ikritis Dogon Duci cewa da ma'aikatar yaƙi da safarar miyagun kwayoyi ya ce ma'aikatar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi ta wannan gundumar ta yi nasarar wargaza wani gungun da ke safarar miyagun kwayoyi da suka hada da kilogram 46.46 na kwayar da kudinsu ya kai miliyon guda na sefa da jika 750 a cikin hufu 50 a lullube. Sai dai a wannan karo ba wai an nufi zuwa wani gari ne da wannan kwayar ba, a'a za a kanta ne a ɗan katsari a cikin wannan gundumar ta Dogon Duci. Shi ma alkali mai shigar da ƙara a kotun Dogon Duci Tijjani Salisu bayani yayi game da illolin kwaya ga matasa musamman. Kowa ya san bannar da kwaya ke yi don dai tana da illar gaske ga lafiyar jiki. Haka ma kwaya tana harzukawa zuwa yin banna, domin wanda ya sha kwaya yana iya aikata kowace banna. Daga bisani shugaban rundunar 'yan sanda ta gundumar Dogon Duci Abdulrashid Hamidu cewa yayi wannan nasara ce ta haɗin gwiwar jami'an tsaro da nake ƙara ƙarfafa musu game da samun ire-iren waɗannan nasarori, musamman ma'aikatar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi Ikritis. Yanzu haka dai wani matashi ɗan shekara 23 ne ke hannu bayan wannan kamun da 'yan sanda suka yi na kwayar daga a Dogon Duci. Kuma magajin garin Dogon Duci da sarkin arewan Dogon Duci dukkansu sun ɗauki magana a wurin wannan taron don yin kira ga matasa musamman da su guji shiga fatauci da ma sayar da kwaya da shanta, domin su bar jefa rayukansu cikin dimbin hatsari kamin su jinjinawa jami'an tsaro game da wannan nasarar da suka samu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Dogon Duci a jamhuriyar Nijar.
A Najeriya kuwa an gudanar da taron ƙarawa juna sani da wayar da kan al'umma akan muhimmancin kiwon lafiya, musamman a wannan rana ta wayar da kan al'umma akan ciwon siga. Wakilinmu Saluhu Muhammad Garba na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Dauniyar Apical Diagnostic Center su ne dai suka yi wannan taron a jihar Adamawa domin wayarwa al'umman jihar kai da su mai da hankali sosai wurin kula da cutar ciwon siga. Akasari ma dai wasu lokutan al'umma ba sa yarda su yi gwajin cutar ciwon siga, domin kuwa cutar ciwon siga cuta ce mai matukar hadari. Hakan ta sanya wannan gidauniyar ta gudanar da wannan taron a birnin Yola. Babban bako mai jawabi Farfesa Adamu Bakari Gire shi ne wanda ya gudanar da kasida a irin wannan taron akan koma ta yaya mutum zai san cewar yana da cutar ciwon suga.
Sai an je asibiti a gwada suga, a gwada jinin mutum. In an gwada jinin za a tabbatar in da suga ko ba suga. Wabban da wannan gwaji na tabbatarwa kuma za a tabbatar daga wannan suga hanya ya haddasa wani matsala ko bai haddasa ba, ko yana tare da jan wanshi, saboda suga yakan tafi da su hawan jini, yakan tafi da su ciwon maiko, ciwon gabobi, su uric acid ake kiran su da irin su dai. Duk wannan sai an yi su a tabbatar ainihin menene mutum ke tafi da shi. Hanya wannan ne kadai ko yana tafi da wasu cututtukan. Sannan in an tabbatar din to dole a yi magani. Amma maganin suga ba magani ne kadai ba, akwai kuma canjin rayuwa gaba daya. Dole mutum sai ya yi wa rayuwar shi garan bawul.
Comrade Sama'ila Muhammad yana daya daga cikin wanda suka halarci wannan taron, shi ma yayi nashi jawabin.
Wannan abu wani abu ne wanda yake mai kyau, saboda an wayar mutane kai akan abubuwan da suke kawo cututtukan da kuma yadda zaka yi idan baka da shi ka guje shi. Sannan kuma waɗanda suke da shi su kuma yadda za su yi kokari su manage din rashin lafiya.
Salis Lawan wani matashi ne a jihar Adamawa wanda kuwa ya halarci gurin wannan taron, kuma shi ma aka yi masa gwaji. Na koyi masa tambaya ko yaya ya ji da wannan sakamakon da ya karba a hannunsa.
Na shakka na ji dadi da aka yi min wannan gwaji wanda ya bayu ga sanin menene ainihin ke tattare da ni lafiya ko rashin lafiya, musamman dangane da wannan biki da ake na ranar cutar ciwon suga. A farko na tsorata sosai saboda ban taba zuwa gwaji ko dai ba, amma daga karshe da aka zo aka yi min da wasu daga cikin abokai suka bani shawaran in daure in yana da muhimmanci, na karbi sakamako kuma na ji dadi.
Ita dai wannan cutar ciwon suga cuta ce mai hadarin gaske, hakan ta sanya Majalisar Dinkin Duniya ta ware ranar 14 ga watan 11 na kowace shekara rana ce domin wayarwa al'umma kai akan yadda za su kare kansu da cutar ciwon suga, don kuma suna da shi yadda za su mai da hankali domin kula da rayuwarsu. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka tare da arzikin sake kasancewa tare cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Kamar koyaushe, sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. A makonnin mai karewa ne, gwamnatin Najeriya ta sanar da cewa wani sabon virus da ke rikirkita wayar salula ya shigo, musamman ma ga wayoyi kirar Android. To kamar yadda sanarwar da hukumar sadarwa ta Najeriya wato NCC ta yi, ta gargaɗi jama'a akan sauke manhajoji barkatai akan kayukan wayoyinsu ba tare da tantancewa ba ko sanin hakikanin inda waɗannan manhajoji suka fito. A cewar mai magana da yawun hukumar ta NCC Ikechukwu Adinde, kwamitin agajin gaggawa ta computer a Najeriya wato NGSAT wadda gwamnatin tarayya ta kafa don kula da hadarin barazanar yanar gizo a kasar, ita ce ta gano wannan virus din wanda aka masa suna da abstract emo, zai iya shiga tare da birki da saitin waya ba tare da mai wari ya sani ba. Abubakar Jamilu Bashir kwararre ne akan kimiyyar bayanai na fasahar zamani a Najeriya, kana ɗaya ne daga cikin STEM innovators a jihar Kano, yayi karin haske game da wannan batu.
To a gaskiya a binciken da muka yi, shi wannan malwaya mai suna abstract na iya samun damar shiga wayoyin hannu da sarrafa abubuwan kan wayoyin da duk ya shafa. Shi virus ɗinnan zai iya canza saitin na'urar kan waya ta bangaren kira, sakonni wanda muka fi sani da message, voice record da duk wani abubuwa da kake amfani da cikin wayarka. Da wannan virus din inda ya shafa wayarka, ma za su iya rufe ma waya, za su iya damaging din wayarka. Kawai dai shi virus ɗinnan yana ba su dama ne na ganin information na cikin wayarka. Dadin da dama mun gano cewa ana rarraba shi wannan virus din ne ta Google Play Store da wasu stores kamar Amazon App Store da Samsung Galaxy Store da kuma sauran kasuwancin da ba a san da su ba ma, kamar Aptoot da kuma application Pio. A wani irin yanayin lokaci kuma mu mutane mu muke jawo kan mu wurin ganin cewa irin waɗannan virus din sun shiga cikin wayarmu ba tare da cewa mun sani ba, kamar masu amfani da Android version 4. kaza sai mutum ya ce a shi bari ya je ya yi upgrading ta koma kamar 9 points kaza wanda ake kira routine. Ko shi routine yana bada dama cewa duk wani malwaya yana kaman ƙara fadada kofa ne na cewa irin wa'annan abubuwan su shigo. Sannan kuma ganin link na cewa shiga nan gwamnatin Najeriya za ta bada miliyan 5 ko kuma shiga nan za MTN za su baka free data 30 gig makamancin wannan. In kaga link irin wannan kaman bayan mai kyau bane fake ne aka tsara shi haka suna iya tsara irin wannan link din in ka danna kawai ta bayan waya ka ba tare da ka sani ba za su yi ma installing din irin malware virus din ko kuma wani virus daban ko kuma wani application wanda yana working yana amfani kaman VPN shine virtual private network wanda duk wani bayani na kan waya ka zai na dauka yana tura musu shi yasa wani lokacin zaki ga kaman mutum yana cewa ai ya sa kudi a banki an zare mai yana cewa an yawo to wani abun mu muke jawo kan ya kamata mutane dai a gane a kiyaye wannan na'ura ce muke amfani da ita kai kana tunanin cewa ka sai waya kai kade kake lura da ita to ba kai kade kake lura da ita ba duk wani company da kuka sani da yake da waya yana da IP address ko kuma database na wannan ainihin waya duk wani movement da kuke yi da wayoyinku duk suna gani kawai dai kaman encrypted end to end user ne an riga an yi encrypting din shi ba wai komai za su na gani ba amma duk wani abu shi yasa kowace waya take da nata IMEI din to wannan IMEI din yana ba wa damun kowane kamfanin waya suna ganin ga wayar su yace take aiki in ta lalace ma za su sani in waya aka kashe take ma za su sani fatan dai za mu kiyaye
to wace hanya za a iya bi wajen magance wannan matsalar da kiyaye kai daga fadawa tarkon kamuwa da waɗannan virus din
to da yanda nake tunanin za a iya magance wannan matsalar shine kamar yanda nace da farko sai mun kiyaye bin kowane link ba kowane link za a turo a ce shiga nan zaka samu kyautar dubu kaza baka shiga sannan kuma wani abin da zan ƙara a nan shine zaka iya zuwa kai downloading din app to kuma zai iya zuwa da wannan app din shi ainihin virus din kin ga ba wai ana cewa mutane ka sai downloading din app ba a'a duk lokacin da kai downloading din app ka tabbatar da cewa ga irin app din da za kai downloading ka tabbatar da cewa in ka bude app din ka karanta terms and condition na wannan app din kafin ma kai installing din shi a cikin wayarka sannan kuma duk wanda ya samu irin wannan matsalar ko kuma yake tunanin ya shiga cikin matsalar ba ya da tabbas ko kuma yake so ya kare kiyayewa shine mutum zai yi updating din wayar shi updating din waya shine duk lokacin da kai updating din waya kamfanin za su yi tracking su ga cewa sun tabbata tun ga kai updating new version ya hau kai duk wani abu da ya kunshi virus ko kuma duk wani abu da ya kunshi is not news kamar wayar ta ka za ta dawo sabu kai ba za ka taba sanin cewa wayar ka ta dawo sabuwa ba amma za ga wasu abubuwa sun dan canza idan muka dau example lokacin da Facebook suka canza sunan su to akwai wanda in ba su yi updating din WhatsApp din su ko Facebook ba su taba sanin cewa Facebook ya tashi daga from Facebook ko kuma from WhatsApp ko kuma from something like that dai wani abu makamancin wannan sai lokacin da kai updating za ka ga idan ka shiga WhatsApp za ka ga sun sa WhatsApp but from Meta kin ga kamfanin ne to update din nan da kai shi yasa komai WhatsApp din ka ya dawo sabo to shi ma haka idan kai updating din waya ka komai zai dawo sabo duk wani abu da yake kokarin ya shiga wayar ka ba zai taba shiga ba ma sun riga sun yi blocking din wannan abubuwan tun da sun riga sun san cewa akwai virus makamancin wannan sun san irin security din da za su bi da su bridging din shi su dakatar don kai ya affecting din ainihin na'urar su tun da suna ganin cewa idan wannan application din shi ya ja ai virus ya shiga cikin wayar mutane kin ga mutane za a ja baya da amfani da wannan application din to dan haka kowanne kamfanin application ko kamfanin waya suna da hanyar da za su toshe wannan ainihin wannan virus din amma me dole sai kai upgrading din wayar ka tukunna kai updating din ka to another version kamar idan ka dade ka tabbata ba kai updating din version din ka ba to ka kokarta kai updating din version din ka sai ga wayar ka ta hau layi za su detecting duk wani abu da yake da ya kunshi wannan virus din duk za su cire shi fatan dai kowa ya gane sai mu kiyaye agode
to muna godiya kuma sauraro ga baki daya da haka muka kawo karshen shirin na wannan makon sai kuma mako na gaba da yardan Allah za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim tare da bakon namu na yau Abubakar Jamilu Bashir ke cewa mu kasance lafiya wassalamu alaikum
Masauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku karfe 6 agogon Najeriya Niger Kamaru karfe 5 agogon GMT da Ghana za ku ji sauraron abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu, ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.